Ya wa ana syekh bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Babul witr ni. Babul tashahud. Babine. Witr ba ana witr ba. Babi na 22 ne babul witr baban witri hadisi na 131 ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qali ke cha sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam huwa alal minbari annabi yana kan minbari sallallahu alaihi wasallam yace ma tara fi salatil layl me kake gani cikin sha'anin sallar dare ma'ana banin hukuncin labarin hukuncinta qala sai ce masana bibi ce in an yi bi a sallami an yi bi a sallami fa iza khashi ahadukum subha idan dayan ku ji tsoron asuba zata riske shi sallawa hidatan sai yi sallah raka'a guda ita ce witri kenan fa autarat lahu ma sallaya ta zama shi witrin abin da ya sallata yana in raka'a nawa zai yi yana tayi in ga asuba zata yi alfajir zai fito sai ya tsaya yi witri wa annahu kana yaqulu ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witran ku sanya karshen sallar ku da daddare ta zama ita ce witri ana so ya zama ita ce karshen sallah daga ita babu wata an Aisha radiyallahu anha kala take cewa min kullul layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane bangare na dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi witri min awwalihi wa awsadi farkon dare yayi da tsakiyar shi wa akhirihi da karshen shi fanta hawituru ila sahari witrin shi ta kai karshe zuwa ga asuba ma'ana bakin asuba tana zuwa kuma lokacin ta ya wuce. Ana Aisha radiyallahu anha kala take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallimin alayhi 13 raka'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a 13. Yitru min zalika bi 50 yana witri da guda 5 daga ciki. Kenan guda 5 ba sallamewa a gami. Wala yajlisu fi shay'in illa fi akhirah. Bai zama cikin kowanne sai a ƙarshen su guda 5 in ma'ana. Biyar kin wannan da za a yi kawo su ne witrin in ukun kai yi a jere baka sallame ba su ne witrin in tara kai yi a jere su ne witrin dan duka ya halitta kuma kowanne ana yi kawai mu sallama guda ba kawai mu malikiya da yake ya shahara wanda muka sani shine ayi raka'a bibi sai a sa ayi witri guda amma kowanne nau'in ana yi ayi tara gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe ba sallama guda to dukkan su wannan witri za a kira su wanda ke gabanin su sune shafi babu na 23 babu zikiru aqibu sala baban zikiri karshen sallah bayan an gama sallah an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rafa'a sauti bi zikiri cewa daga sauti da zikiri daga murya da zikiri yanayin sarfun nasu minan maktuba lokacin da mutane suka tahiyyar sir ga sallar farilla kana ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam canda ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan zikirai da ake na bayan sallah da masu dama da zan mutar da a gaba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga murya ake dan wanda bai koya wanda bai iya qalibun abbas ibnu abbas yake cewa kuntu alamu idan sarafu bizalika idza sami'tu na kasance ina sani idan sun tahiyya su in naji wannan daga sallah daga naji ana daga murya da wannan zikirin na san cewa an kare sallah wa fi lafzin a wani lafazi yace ma kunna na arfin kida a salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa bi takbiri ban mu sanin kare sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan kabarbari wanda yake ma'ana 33 an warad amso daga warad maula al-mugira bin shu'ba yace amla alayya al-mugira ya mun shibta yana karanta ina rubuta fi kitabin zuwa cikin wani littafi la muawiya zuwa muawiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubur kullu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada bayan kowace sallah maktubatin ta farilla la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu lillahi kulli shay'in qadir allahumma la mani alima adai ma'ana ya allah la mani aba mai hana wa lima adai ta ga abinda ka bada wa la mu'di lima mana ta ba mai bada abinda ka hana wa la yanfa'u zaljaddu minka zaljaddu ma abucin kokari la yanfa'u minka bai amfani a gare ka duk wani mai kokarin shi bai amfani a wajenka in baka ga dama ba yace summa wafatu ba'da zalika ala muawiya sannan sai na taho cikin jama'a bayan haka zuwa ga muawiya fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bi zalik sai na ji shi yana umartar mutane da haka wa fi lafzin a wani lafazi kana yanha an kila wa qala annabi ya hana an ce wa ida'atul mal da tozarta dukiya wa kasarat su'ali da yawan tambaya wa kana yanha an uququl ummahat ya kasance yana hani game da bijire ma uwaye mata wa wa'adul banat da binne diya mata kanana wa man'an muhatin da hani kuma da banu bani duka wannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su an sumi an amso daga sumi maula abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham an abi salih as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu ma'ana as-samman mai sayyida mai sana'a shi ce sayyida mai as-samman shine mai da sun anna fuqara al-muhajirin ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalu talakawa na muhajirai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dufur bil ujur ma abuta dukiya sun tahi da lada ad-dusur ita ce dukiya mai tarin yawa wannan imul muqim da ni'imawa da take tsaye dadda dawwamamma fa qala sai ce wa ma zaka menene haka qalu suka ce yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke wai sumuna kama nusum suna azumi kamar yadda muke wai tasaddaquna suna sarka wala na tasaddaq mu ban mu sarka saboda basu da abun yi wai utiquna suna yantawa wala nu utiqu ban mu yantawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce afala uallimkum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bazan karantar da ku ba wani abu wanda zaku tar da wanda suka riga ku wa tasbiquna bihi man ba'dakum kum ku tsere ma wanda yake bayan ku wala yakunu ahadun baza a samu wani ba ya kasance afdalu minkum wanda yake ku farala illa man sana'a misala ma sana'atum he wanda ya aikata irin abin da kuka aikata qalu bala suka ce eh aba mu ya ma'aikin Allah ya rasulullah qala sai ce tusabbihuna wa takabbiruna tahmiduna dubur kullu salatin salasan wa salasina marra ku yi tasbihi subhanallahi walhamdulillah da allahu akbar bayan kowace sallah ta farilla ku yi 33 qala abu salih yake cewa faraja afqara'ul muhajirin sai talakawa muhajirai suka komo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ma'aikin Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna yan uwanmu masu dukiya sun ji abin da muka aikata fa fa'alu misalahu su ma sun aikata irin shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan farala ce ta Allah yake bada ta wanda yadda ya ga dama ma'ana ya hada mishi tsakanin yin infaki da ciyatarwa da yanta kuma da ruko da zikirin Allah da sauran ibada qala sumi yake cewa fa haddasu ba'd ahli bi hadha alhadisi sai na gaya ma wasu daga cikin yan gidanmu wannan hadisi fa qala sai ce wahimta kai kuskure inna ma qala abinda yace tusabbihu llahi salasan wa salasin kai tasbihin Allah 33 wa tahmidullahi salasan wa salasin tukabbiru llahi salasan wa salasin kenan sabanin can da kaddun kule shi tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubur kullu salatin faraja'atu ma'ana duka ma'ana daya take bada amma dai ba haka ba yadda lafazin haka yake dan suna kiyayewa abinda annabi ya hada su hade shi haka nan ba ragi ba kare faraja'atu ila abi salih sai na koma zuwa ga abu salih samman dalibin abu huraira fa zakartu lahu zalika na ambata mishi haka fa akhadha bi yadi sai kama hannuwana fa qala ya ce kulka ce allahu akbar subhanallahi walhamdulillah allahu akbar subhanallahi walhamdulillah ata tablugu min jami'ihin salasan wa salasin a ga baki dayan su duka haka sai ka kai 33 ko wannan kai yayi ko ka gama su subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar dai kenan subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar ka gama su gaba daya ko kuma ka dauki dai subhanallahi kai 33 kuma alhamdulillahi walhamdulillahi kai 33 wanda shi yake shahara ana aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisatil laha alam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla cikin wata riga wadda akwai zani a jikinta fa nazara ila alamiha nazaratan sai annabi yayi wani duba zuwa ga wannan hotuna dake jikinta zana falam an sarfa yayin da ya gama sallah ya tahiye shi qala sai ci izhabu bi khamisati hazi ila abi jaham ku je da wannan rigar ta zuwa ga abu jaham shi ya bashi ita shi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita yace wa atuni bi anbijaniyati abi jaham ku zo mini da anbijaniya ta abu jaham nau'i ne na wata riga da bata da zani fa innaha alhatini anifa an salati yace ita wacce ta shagaltar da ni dazu game da sallata ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam riga da akwai zane a jikinta da yaje sallata shagaltar da shi ya maida mishi to tunda ya bashi kyauta kai ga annabi ya maida mishi kyautar shi ga ko wani lahi yayi ko bai kyauta ba sai ya ce mishi a ce a bani wata madadin ta kenan ba kyauta a kamar yadda ba amma ya sauya mishi al-khamisa shine kisa'un murabba'un lahu wa alam malullubi ne wanda yake tarabbu yake da kote hudu kuma da kai zane a jikin shi ambijaniya kuma kisa'un galiz malullubi ne mai kabri kamar rigar dari haka na 24 nan gurin al-imam abdullahi ibn fodiyo cikin wasiqatul ikhwan usman ibn fodiyo ya kawo misalin kari a cikin abin da ya shafi zikiri na sallah ko na ibada ma gaba daya abin da yazo kamar nan an ce tasbihi 33 kabbara 33 kuma ga ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sai wani malami ya kasance yana karantawa shi kuma kowanne ya ce to ni tunda 33 aka ce wanda yayi zai samu wannan ladani 100 ma zai kai sai ya tasbihi 100 wannan 100 Allahu akbar 100 sai wata rana ya kwanta cikin barci sai ya gani kamar kiyama ta tashi an ce mala'ika ya ce ina masu tasbihin Allah bayan kowace sallah zo su amshi ladan su aka je aka yi layi aka yi taro kowa a ba wannan sai da aka kare shi bisu bashi komai ba sai ya ce ni ma na taho amsa lada na kuma alhali ina yi ni 100 ma nake sai suka ce mishi ma haka za a mar sahibu shar'i annabi ba haka yi umarni ba 33 ya ce suka ce mishi ma laka inda na min shai mu a wajen mu baka da komai baka da na wannan lada karin da kai babu jam'i baina salatayn fi safari babun hadawa tsakanin sallah guda biyu cikin bulaguro an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u fi safari yana hadawa cikin bulaguro baina salati zuhur wal asr tsakanin az-zuhur da al-asr idza kana ala zahr sayyin idan yana busa kan tahiya wa yajma'u bayna al-maghrib wal isha kuma yana hadawa tsakanin maghriba da isha yini aljamu baina salatayn idza jadda bihim as-sayr cikin malikiya suka san babu qasru salati fi as-safari baban rage sallah cikin bulaguro ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala yake cewa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi as-safari ala raka'atayn sun kasance a bulaguro ba su karawa akan raka'a biyu ma'ana wanda ake ma qasru az-zuhr la'asr lisha wa Abubakar wa Umar wa Usman kazalik da Abubakar da Umar da Usman kamar haka su ma haka nan suka kasance in suna bulaguro suna yin kasaru babu na 26 babul juma'a baban juma'a ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce man ja'a minkum al-juma'ati falyaghtasil wanda zai je juma'a daga cikin ku yayi wanka man ja'a ma'ana man arada an yi zabil juma'a wanda yake niyyar zuwa juma'a dan ba sai mutun ya je bane cikin masallacin zai yi wanka na 141 an Abdullahi ibn Umar kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khuduba khudubataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana khuduba guda biyu a juma'a ma'ana wa huwa qa'imun yana tsaye yausulu bainahuma bi julus yana raba tsakanin khuduban nan guda biyu da zama in yayi daya zauna kuma ya tashi yayi guda kamar yadda ake yi a juma'a an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala yake cewa ja'a rajulun wani mutum ya zo wa nabi ya khudubu an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma mutane khuduba yamal juma'a ta ranar juma'a fa qala sai yace sallaita ya fulan kai wani kai sallah qala la yace a qala sai yace kun farka raka'atayn tashi kai raka'a biyu wa fi riwayatin aw tarwaya yace fasalli raka'atayn kai sallah raka'a biyu ma'ana tahiyatul masjidi yanan dan liman ya taho idan mutum ya zo liman yana khuduba mazi hana kada ya zamana sai yayi ta ita sharadin yin ta kawai shine ka shiga masallaci da niyyar zama inda zaka zamana zaka yi ta ko da lokacin hani ne amma wanda yana zamane liman ya fara khuduba ta she kirkiri sallan nafil fil fil rika yi wannan kuma an hana
shi wa'azi bai cikin khuduba ita ma khuduba saboda sauraron ta wajibi ne shi yasa aka hana ayi wannan ana yin ta an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce idza qulta li sahibika idan ka ce ma abokinka an siti kyale yawmul juma'ati ranar juma'a wal imamu ya khudubu liman yana khuduba fa qala laga wata kai wargi ma'ana shi yana wani abu kai da zakka hane shi ma kai wargi a karin wata ruwaya sai ce wa man da zafa la juma'a ta duk wanda yayi wargi ko bai da juma'a an sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu anna rijalan wasu mazaje tamarau sun yi jayayya fi minbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin minbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ayyi udin huwa daga wani ice aka yi shi wa qala sahal sai sahal yake cewa min darfa'il gaba daga goruba ta daji ta kwari aka yi shi wa qadara ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama alai haqiqa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsaye akan shi wa kabbara yayi kabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu mutane suke kabbara bayan shi hu alal minbar yana kan minbari summa raka'a sannan yayi ruku'u fa nazala al-qahqara ya sabko yayi da baya hatta sajada fi asalin minbari da yayi sujada a asalin minbari kenan a sama minbarin yayi sallah bayan ya gama khutba kuma sai sabko in yayi sujada sai sabko dan go zai sujada ba a saman wani abu wanda yake sama ne summa ada sannan sai ya koma hatta faraga min akhir salati shi yasa mai ishmawi yake cewa bai zai yi sujada akan wani abu ba sai dani guda ko kuma kasa da haka hatta faraga min akhir salati yayin da ya gama karshen sallar shi summa aqbala ala an-nas sannan ya fuskanto mutane fa qala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma sana'tu hadha abin da yasa na aikata haka sallah busa munbari li ta'tammu bi dan ku koyi da ni wa li ta'lamu salati dan ku san sallah ta yadda nake yi kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama ne kololuwan munbari ba nan yake sallah ba amma wannan karin yayi dan su gani su karanci ruku'un shi da sujjar shi da tsayuwar shi da komai shi wa fi lafzin a wani lafazi fa sallahu alaiha yayi sallah yana bisa kai summa kabbara alaiha yayi kabbara a bisa summa raka'ahu alaiha yayi ruku'u yana bisa munbarin summa nazala al-qahqara sannan ya sauko da baya kenan da yayi niyyar sujjar an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man iktasala yawmal juma'ati wanda yayi wanka ranar juma'a gusulul janaba irin wankan janaba summa raha fi sa'ati al-ula sannan yattahi dan saboda duka wankiya na ibada ga baki da niyya ce kawai take saba duka siffarsa da yace summa raha fi sa'ati al-ula sannan yayi sammako cikin sa'a ta farko fa ka annama qarraba badana kamar yayi sarka ne da taguwa umar raha fi sa'ati saniya wanda ya sabko cikin sa'a ta biyu baka annama qarraba baqara kamar ya sarka da saniya ne umar raha fi sa'a salisa wanda ya sabko cikin ya sammako cikin ra'sa sa'a ta uku baka annama qarraba kafshan aqaran kamar yayi kyauta sarka ne da dan akuya ko rago wanda yake mai kahunna umar raha fi sa'ati rabi'a wanda yaji a sa'a ta hudu baka annama qarraba da jaja kamar yayi kyauta sarka ne da kaza umar raha fi sa'ati al-khamisa wanda yaji sa'a ta biyar faka annama qarraba baida kamar yayi sarka da kwaini fa idza kharaja al-imam wannan ba lada bane na sallah na juma'a daban wannan kuma lada ne na jeranta wanda suka yi sammako zuwa ga juma'a fa idza kharaja al-imam idan liman yahutu hadarat al-mala'ikatu mala'iku sai su halarto yastami'una zikra sana sauraron khutba azzikr ne yace khutba kenan wanda sai da liman ya hau minbari ya taho bai da wannan bai cikin wannan ladan dan Salamah ibn al-Aqwa radiyallahu anhu wa kana min ashabi shajara yana daga cikin wanda aka yi mubaya'a kalkashin itaciya da shi kale yake cewa kunna nusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatar juma'a mun kasance muna sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa nansarifu sannan mutahiyyan mu wa laysa lilhidani zullun yastanzilu bihi katanga katangogi basu da inuwa wanda za a iya shiga wa fi lafzin a wani lafazi kunna nu jami'u ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idza zalata shamsu idan rana ta gushi summa narji'u sannan sai mu komo fa na tattaba'u lfa'a sai mu riga bibiyar inuwa mu riga bibiyar inuwa an abi hurairah radiyallahu anhu kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u fi salatil fajr yana karanta cikin sallar asuba yawmal juma'a ta ranar juma'a alif lam tanzil suratul sajda wa hal ata ala al insan zo yake karanta raka'a ta farko da ta biyu nan ya isa ba wa alaikum salam aha yawa